Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai leƙa zauren Majalisar Dokokin Amurka ne, inda manyan hafsoshin sojin ƙasar suka bayyana gaban 'yan majalisa don ba da bahasi game da yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a kwanan nan. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai tattauna a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin Amurka, Janar Mike Milley, ya kwatanta ficewar da Amurka ta yi a Afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska. Yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi. A ranar Talata, babban sojin Amurka ya fito ƙarara ya amayar da ra'ayinsa kan yadda dakarun Amurka suka fice da ƙasar ta Afghanistan.
It was a logistical success but a strategic failure.
Yace ta fuskar tsare-tsare an yi nasara, amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an faɗuwar was. Hakan a cewar Milley ya kai ga aka waye gari Taliban ta koma kan mulki.
Outcomes in a war like this, an outcome that is a strategic failure, the enemy is in charge.
Ya ƙara da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karɓi ragaman mulki a Kabul. Babu wata hanya da za a kwatanta wannan lamari da ya wuce haka, abin da aka gani kenan bayan shekara 20. Ba fa kwana 20 ba.
Is the cumulative effect of 20 years, not 20 days.
A cewar General Milley, wanda bakinsa ya zo ɗaya da babban kwamandan dakarun Amurka General Frank McKenzie, ya so a ce an bar wasu dakarun ƙasar a baya.
My assessment was back in the fall of 20.
Yace bayanan da na tattara tun a lokacin farkon hunturun bara ne, wanda har yanzu abin dogaro ne, sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2,500 ko kuma 3,500. Saboda kai ga mukta kwakwara.
In order to move toward a negotiated gated solution.
I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2000.
Anan kuma General McKenzie kenan yake cewa ni ma na bada shawara kan mu bar dakaru 2,500 a Afghanistan. Na kuma taba bada shawara a lokacin farkon hoturin 2020 kan mu bar sojoji 4,500 a wancan lokaci. Wannan ra'ayi na ne. Na kuma taba cewa ficewar dakarunmu zai sa dakarun Afghanistan su wargaje da ita kanta gwamnatin kasar. Wannan bahasi da janar-janar ɗin biyu suka bayar a gaban majalisar, ya yi hannun riga da wanda shugaba Joe Biden ya bayar, inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu ba shi shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta Afghanistan. A ranar Talata da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar, fadata shugaban ƙasa ta fito ta kare kanta. Jen Psaki ita ce sakataren yaɗa labarai a fadata White House.
And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops.
Ta ce idan da a ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun ƙara adadinsu, kuma hakan zai sa faɗanmu da Taliban ya zafafa, da kuma an ƙara kashe mana mutane. Wannan shine gaskiyar lamari da kowa ya sani.
We would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear-eyed about.
‘Yan Democrat da Republican duk sun caccaki gwamnatin ta Biden saboda ficewar da Amurka ta yi a ƙasar, inda suka ce an bar ƙawayen Amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba. An kuma ta caccaka sojojin ƙasar ta Amurka kan wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai bisa kuskure cikin 'yan kwanaki da suka rage kafin ficewar dakarun Amurkan, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula 10, harin da tuni General McKenzie ya ɗauki alhaki.
Are you confident that we can deny organizations like Al-Qaeda and ISIS?
Senator Mark Kelly na jam'iyyar Democrat kenan yake tambayar General McKenzie. Yace shin kana da ƙwarin gwiwar zamu iya hana ƙungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIS yin amfani da Afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da 'yan ta'addan za su rika kitsa ayyukan su? Sai McKenzie yace,
I think that's yet to be seen.
Ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai. Manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta Afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba, amma a darasin da suka koya dangane da lamarin sun aika wa da shugabannin fararen hulan Amurka wannan sako.
So I would advise any leader,
General Milley ya ce ina so na ba duk wani shugaba shawara, kada a riƙa saka wa'adi na dindindin ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu, a riƙa yin abu ana duba yanayi. wato Trump da Biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi.
Two presidents in a row put dates on it.
Game da yadda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da aka hambara ya fice da kasar, General McKenzie ya ce tserewar da yayi ta kara dagula al'amura.
And when your president leaves suddenly in the middle.
Yace idan shugaban kasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karbe ikon babban birnin kasar, naga hakan zai kashe kwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi.
Finishes any chance at all you might have had of making a stand there.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jigo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Kalabab da Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.